الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فأن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين بركة مدى سكي هدوى أتشكين وأن مسلاتي من البركة مسلاتي Ali bin Abi Talib wanda yake cikin makarantar sai ijede a birnin da magaram jamhuriyar Niger yau muna ranar Laraba 18 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1446 hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 20 ga watan 11 shekara ta 2024 miladiyyar idan ba amince ba darasin da muka dauka na karshe ya kasance ne a cikin littafin Ashur Qawaid fi Tazkiyatin Nafs inda muka kawo karshen littafin kuma tun a wancan lokacin mun yi bayanin cewa za a samu dama daga baya sai a gani wani littafi ya cancanta a sa dan a ci gaba da yin karatu a cikin shi da kuma tunatar da juna to hakan ya jayo tattaunawa tsakanin ƴan uwa sai aka gani cewa duba da masallacin yana da karatuttuka da dama wanda ake a ciki akwai bangaren fiqhu akwai bangaren hadisi har ma sirra ana tabawa to kenan akwai bangare guda wanda aka mance kuma yana da muhimmanci bal shine ma asalin shine bangaren aqida to wannan yasa aka hadu akan littafin alwajiz fi aqidati salafus salih ahli sunnati wal jamaa mana furuka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagoranci ya ba mu ikon fadin daidai a cikin abin da za mu faɗi insha Allah ƴan'uwa musulmi kamar yadda muka sani dai aqida ita ce wato jigon komi dangane da abin da ya shahi addinin musulunci idan ana zancen addini ana zancen musulunci to dole za a yi magana akan aqida domin ita ce babban jigo wanda in mutun ya rasa ta haƙiƙa ya rasa wani babban kaso a cikin abin da zai kai shi gidan aljanna hasali ma akwai hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi nuni da cewa wannan aqida wanda ba shi da ita to babu yanda za a yi shiga aljanna to ashe wanga yana nuna mana muhimmancin aqida kuma yana nuna mana girman matsayi na ita wannan aqida a cikin tahiyar addinin musulunci a daidai lokacin da zaka samu wa'ansu daga cikin ƴan uwa wanda in ana yin magana akan abin da ya shahi aqida zaka ji suna batun cewa ana so a raba kawunan al'umma ne kuma su musulunci suke yi amma dai a bar musu zancen aqida wannan to wannan lalle kuskure ne mai girma kuma ya cancanta a ce wanda yake fadin wannan magana ya sake yin nazari da duba zuwa ga al'amarin shi domin kamar yadda muka ambata aqida shine babban jigo kuma wato makama wanda zata kai bawa zuwa ga samun rahama da kuma shiga aljanna a gobe kiyama to ƴan uwa musulmi kamar yanda sunan littafin ya gabata shine alwajiz fi aqidati salafus salih ahli sunnati wal jamaa ma'ana sunan littafin shine takaitaccen bayani akan abin da ya shahi aqida ta magabatan kwarai wanda su ne ake ce ma ahlus sunnati wal jamaa kuma wato wannan littafin wanda ya rubuta shi ɗaya daga cikin malamai na wannan zamani mutumin ƙasar Turkiya ne ana kiran shi da suna Abdullah bin Abdulhamid Al-Athari wannan malami ɗaya daga cikin malamai na zamani kuma yayi kokari iya kokari akan rubutun da yayi ma wannan littafin Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi abin da yayi kokari a cikin wannan littafin shine yayi kokarin tattaro duka abin da ya shafi aqida ta magabata na ƙwarai sai ya tattara mana ita gimshiki guda a cikin wannan littafin wanda kuma wannan kadan ne daga cikin aikin malamai waɗanda suke yi wa al'umma idan suka samu wani abu wanda yake na magabata ƙware wanda ya kamata al'umma ta maida hankali akan shi sai su yi kokarin tattara shi guri guda ba dan komai ba sai dai saboda ya zamanto mu ƴan baya mun amfana da shi abinda zamu yi a yau shine zamu karanta muqaddima wadda malam yayi gabatarwar da yi wa littafin amma kafin nan yana da kyau koda a kadan ne mu fadi wane ne wannan malami wannan malami ana kiran shi da suna Abdullah Yuljo wannan Yuljo ba kalma bace ba ta larabci kalma ce wadda take ta turkiyanci tunda turkiyanci suna da yaren su da suke aiki da shi kuma larabci ma dai yare ne mai zaman kanshi amma cikakken sunan nashi shine Abdullah bin Abdulhamid Abdullah bin Abdulhamid shi kuma Abdulhamid bin Abdulmazid Ismail al-Bazzaz at-Turkumani al-Athari al-Iraqi wannan shine cikakken sunan malamin da ya rubuta wannan littafi na aqida al-wajiz fi aqidati salaf as-salih mutanen wato Turkiya ne kuma yana da dangantaka zuwa ga Iraqi in aka bibi salsalar shi ta kakanni kuma malami ne wanda yake kira zuwa ga tafarki na musulunci akan fahimtar magabata ta ƙwarai waɗanda suka shahara a yau da as-salafiyya kuma balarabe ne kuma ɗan ƙasar Turkiya kamar yadda muka ambata an haife shi a shekara ta 1958 yanan min lissafin kan tweet za ku gani ana gak da samun ƴancin kan jamhuriyar Niger aka haife shi wanda yake ƙara tabbatar maka da cewa ba malami bane ba wanda yake yaya juma malami ne na zamani kuma wannan yana ƙara zaburar da mu zuwa ga mi tunani a karan kanmu dan Allah ya yi mu a wanga zamani ba shi yake nuna cewa ba babu abin da za mu gabatar ga al'umma wanda za su karbi shi wanda zai zamanto alkhairi a cikin rayuwar addini duk da cewa wanga malami na zamani ne amma yayi kokari ya kokari dan yayi wani abu wanda zai zamanto alkhairi ga al'umma sai ya rubuta mana wannan littafin wanda mu kuma ayo muke amfanuwa da shi so da yawa ma mu taba jin ba sunan malami in ba yau ba wataƙila ma a yanzu ma sunan muka ji amma ba mu san wane ne ba kuma yaya yake amma abin da ya rubuta gashi ne za mu karanta kuma mu amfana kuma wannan abin da yayi zai zamanto mishi sadakatun jariya ila yawmil qiyamati in kahin a tada kiyama nan gaba shekara 100 za a yi to wannan malami zai ringa samun ladan wannan a duk lokacin da aka karanta wannan littafi kuma wannan shine yake nuna mana falala ta ilimi da kuma matsayin shi a cikin addini wannan malami yayi karatu a Jami'al Musulunci ta garin Madina kuma bayan ya kare karatun shi a can Madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya komo gida Turkiya sai gina wata maktaba wannan maktabai ana ce mata Al-Gharba ko kuma Al-Girba sunanta ne abinda ake yi a cikin ta akan tarjuma littattafan magabatan ƙwarai daga larabci a maida su zuwa yaren turkiyanci wannan ma kuma wani aiki ne shi ma dai mai muhimmanci yanzu littattafai nawa ne aka yi waɗanda suke da tsananin muhimmanci a cikin rayuwar musulmi amma da larabci suke da yawa daga cikin malamai sun yi iya su kuma sun fahimce su amma an kagara samun wanda zai zama na rubuta shi da Hausa tunda akwai wanda bai iya karanta larabci amma zai iya karanta Hausa ire-iren su kuma suna da yawa. Da za a rubuta musu da Hausa in sun karanta za su karu kuma za a samu lada a kai. To Allah ya saka ma ‘yan uwa ‘yan Najeriya da alkhairi a nan, kuma muna ƙara jinjina musu, duba da cewa irin littattafai na fiqhul malikiyya na al-bidayat wa'innan za ka samu da yawa sun yi tarjuma su zuwa ga yaren Hausa, tun daga irin su littafin Ahadari, Ashmawi, Iziya, Arba'una Hadisi da sauransu. Za ka samu na Hausa cikin littattafai a kura ma za ga wani lokaci suna yawo cikin garin nan. To ai wannan ba ƙaramin aiki bane na lada. Malamai su yi aiki su tace da Larabci, to kai kuma kana garin Hausawa ba zai yi Larabci ba, ya za ka yi? Sai ka yi musu da Hausa yadda in sun karanta za a samu fa’ida. Allah ya saka ma babban malami Profesa Sani Umar Rijiya Lemu da alkhairi, wanda kwanan nan shi ma dai ya buga a tafsirin shi na Alƙur’ani mai girma da yaren Hausa. Wannan tafsirin yana da matuƙar muhimmanci, an yi aiki ƙwarai a kan shi, wanda ya cancanta a ce mutum ya same shi. Ayoyin Ƙur’ani wanda mutum yake karantawa yau da gobe, ya duba ya gani menene ma’anarsu, me suke nufi. Allah subhanahu wa ta’ala yana cewa afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfalha. Mutanen da bashin ba za bai cancanta ba a ringa tadabburi akan ayoyin Al-Qur'ani. Muna karanta Qur'ani kullum, wataƙila za ka sabki, akwai wanda yana da ƙa'ida wuridi gare shi, a sati sai ya yi sabkan Al-Qur'ani, ko kuma a sati zai izi goma misali. Amma izi goma da zai karanta bai san aya ɗaya me take ni da yaren shi na Hausa, shi dai kawai ya karanta. To kuma wannan kuskure ne gaskiya. In mutum ya yi karanta aya ya hardace ta, to ya kamata ya san ma'anarta, sannan kuma ya aiki da ita. Umar bin al-Khattab, sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam, amirul mu'minin, khalifa na biyu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa mu a lokacinmu mu sahabbai, in Allah ya sauko da aya ta Al-Qur'ani, to ban mu zuwa ta gaba sai mun ɗauke ta, mun hardace ta, mun gane me ta kumsa na ma'ana. Abin da ta kumsa na aiki mun aikata, abin da ta kumsa na hanyi mun hanu, sannan mu je gaba. To ka duba gani irin wanga karatun, shin a yau shi ne muke yi? Ba shi bane ba. Wato saboda ma ragwanci irin namu, za ka samu mutum ya iya karatun boko, ya iya haɗa A da B da zai karanta sai ya ce Ali ba Alifun. Amma ba zai iya karanta Alifun da Lamun ba yadda zai karanta Al-Qur'ani mai girma. Sai ce wai wahala a dukkan. A daidai lokacin da zaka guje koyi adabi in kuma bai ce ba akwai wahala. Wannan na Bature ne wanda ba komai zaka samu ba kai. Ba inda aka ce ka koyi Faransi za a biya ka lada kaza. Amma Al-Qur'ani harafi daya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lada goma gare shi. Ka ce bismillahir rahmanir rahim kadai da neman lada 119 gare. Saboda harafi 19 gare shi. Me ya kai Al-Qur'ani samun lada? Amma sai ya gani mutum in ya masa kanshi zai koyi Qur'ani sai ya ce da Allah dan nemo ni mai Faransi, ka san tada bakin nan wahala yake bani. Akwai matsala saboda Faransi harufan da adda koyi alfabet kin shi ba su yi ba daidai da Larabci. Yanzu duk duniya babu inda za a alfabet Faransi ka samu ta'un, babu ita, babu kuma kha'un, babu kuma ha'un. To in ka zo a Qur'ani ayoyin da suke da wannan harufan ya za ka karanta su da Faransi, kai da kake karatu da Faransi ba za su karantu ba. Sai dai ka gani mutum yana ne wa mar'atuhu hammalatul kadab, wannan ba karatun Qur'ani bane ba jama'a. Me yasa ya karanta? Saboda shi a rubutun Faransi da aka yi Qur'ani da yake an rubuta mishi ka da ash sai ce ka, kadab zai ce, ba wani kadab a Qur'ani jama'a. Kawai mutum ya zage damtse ya koyi karatun Al-Qur'ani a matsayin shi na musulmi, wannan shi ne gaskiya. Ka je ka koyi yaren mai yankun nema wanda ba shi da wani amfanin da zai ma barrantana kuma abin da zai amfane ka a lahira da duniya. Kenan wannan kuskure ne da mutane suke. Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu. Malam ya fara da muƙaddima a wangan littafi, kuma wannan ita ce al'ada ta malamai. Duk lokacin da za su rubuta littafi na addini sai su yi gabatarwa. Gabatarwar wannan sukan yi bayani a ciki su ce ga abin da yasa suka rubuta littafi. Menene yasa suka rubuta littafi? Kamar kai ne yanzu ka zo ka kalli rayuwar da magaram sai ka gani badala ta yi yawa, misali suka ce to bari ka rubuta littafi wanda zai gyara tarbiya. To ana buƙatar ka yi introduction, me ya ja hankalinka ka yi wannan littafin naka? Shi ne abin da malamai suke yi na muƙaddima. To malam al-muqaddima shi ya fara da innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama inna allaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima malam wa inna awwan yazanu to anan sai mi tambaya me yasa yana iya cewa bismillahir rahmanir rahim salatu wassalamu ala rasulillah shiga bayani amma sai yazo da wannan jawabin wannan abin da malam yayi shine ake ce ma khutbatul haja annabi sallallahu alaihi wasallama duk in zai yi wani jawabin shi ga al'umma muslimi wannan abin yake fara karantawa to kun ga anan malam yayi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wasu daga cikin littattafan musulunci galibi in ka bude zaka ga wannan abin suke fara kawo ittida'an bin nabi dan aikoyi da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada a cikin wayansu hadisai ma cewa duk wanda ya zamanto zai yi wani abu to ya fara karanta khutbatul haja a ciki abubuwan da suka shahi arme abubuwan da suka shahi juma'a abubuwan da suka shahi laccoci ana so mutum in zai bude ya bude da wannan limami ne kai zaka yi sallah ta khutbatul juma'a ka hawo minbari ana so ka fara da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam in ya hawo minbari da ita yake farawa zaka yi muhadara an kiraye ka lacca to ya kamata ka bude da wannan saboda bukata ce annabi ya ce ayi zaka yi ma mutane darmin arme bayan an yi siga an yi wato karba da bayarwa an ba da sadaki jama'a san shida to ana so a karanta khutbatul haja saboda ita ce khutba wadda take ta bukata inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma a yau mu musulmai ne saboda ai taro na al'umma dandazon jama'a in yazo mutun zai hudu diskur in yazo in yi sai abin da zai ce me damu zai me shi wai shi Allah ya ce maza sannan ya ce mata shi kuma da zai ce mata sannan maza tun daga nan ma ka san ai koyi da yahudi babu bismillah babu komi kuma mutun musulmi ne ala la kallan in baka yi ba khutbatul haja ya kamata ka ce bismillahir rahmanir rahim kamar annabi sallallahu alaihi wasallam amma yayin mutun ya haro wani jawabi kawai ba Allah a ciki ba manzon Allah a ciki to kuma kaga wanga yana nuna hatsari da al'umma musulmai suke ciki a komin su sun mance Allah to al'ummar da ta mance Allah ta yaya kuma take tunanin Allah zai kamata agaji shi yasa a kullun za a yi ta shan wahala an shiga cikin halin kunci in banda ma Allah yana da tausayi da yanda aka koma a gare shi sai ya karba a inda a ce karban kunjin da mutane suke ciki a hannun wani yake babu inda za a warke ka duba al'umma irin abin da suke ma ubangiji amma daga an tare an yi addu'a Allah sai ya amsa saboda guri irin na ubangiji Allah madaukakin sarki ya datar da to malam yace innal hamdalillah lalle godiya ta tabbata ga Allah nahmaduhu wa nasta'inuhu muna yin godiya a gare shi kuma muna neman taimakon shi wa nastaghfiruhu kuma muna neman gafarar shi wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsarin Allah daga sharrikan kawunan mu wa sayyiati a'malina kuma daga munanan ayyukan mu man yahdihillahu fala mudilla la wanda Allah ya shirye da shi babu wanda ya isa ya batar da shi wa man yudlil fala hadiya la kuma wanda Allah ya batar da shi babu wanda zai iya kuma shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu abun ma bauta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai bashi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida annabi muhammad bawa shi ne kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallam yanzu a ce zakka yi jawabi zakku bude wani abu ka bude da wayannan gwalagwalan kalmomi kai da kanka ai zakai ji dadi fi sabilillah sai ce ya ayyuhal ladina amanu wannan aya ce ta qur'ani Allah ya ce ya ku inda kuka ba da gaskiya da Allah ittaqullaha haqqa tuqatih ku ji tsoran Allah haqiqanin tsoran Allah kun ga da ya ce tsoran Allah me tsaya daga nan ba sai ce haqiqanin tsoran Allah kenan akwai tsoran Allah na baki wannan ba haqiqanin tsoran Allah bane wanda kuma da yawa daga cikin al'umma yau shine gare mu a zahiri mu ce ka mu tsoran Allah muke amma daga mutun ya samu dan turu sai kaga kuma ya kauta hanya ma'ana tsoron Allah nashi ba na hakika bane ba Allah ya tsokin sake shiryar da mu sai Allah ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku yarda ku mutu face kuna musulmai wannan galgadi ne daga ubangiji duk yanda za a yi duk rugumtsin da za a yi to ka mutu akan musulunci ita ce za ta gyara ka saboda duk wanda ya mutu akan kafirci ba wani gyaran daga gare ta wuta zai je jama'a saboda Allah ya tabbatar da cewa kafirai ɗan wuta ne kenan mai gyara mutun shi ne mutu akan musulunci sai Allah yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane a can baya ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya yi kira ga masu imani yanzu kuma sai ya ce ya ku mutane gabaki ɗaya ma ke kiran mutane da waɗanda suka yi imanin har ma wanda ba su yi ba sai ya ce ittaqu rabbakum a can baya ya ce ittaqullaha ko ku ji tsoron Allah masu imani sun san waye Allah shi yasa ya ce ya ladzina amanu yanzu kuma ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku har kafirai sun san ubangiji jama'a saboda ayoyi ya sun nuna haka wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaquluna ma in ka tambaye su wai halicci sammai da kasai sai ce a wannan aikin Allah ne sun tabbatar da cewa sama da kasa wannan Allah ya yi shi to shine anan Allah ya ce to ku ji tsoron wannan ubangijin nan alladhi khalaqakum min nafsin wahida wannan ubangijin shine ya halicce ku daga rai guda daya shine annabi adam kowa dan adam daga annabi adam ya fito wa khalaqa minha zawjaha kuma daga wannan ran ya halicci matar shi ita ce hawwa domin halittar hawwa daga ina ta samu asali ta samu hatsari daga hakarkari na hagu na annabi adam bayan Allah ya halicci annabi adam sai ya ciro wani bangare na hakarkarin shi na hagu sai aka halicci hawwa sai ta zama matar shi sai ya ce wa batta min huma rijalan kathiran wa nisaa a cikin wannan zuriyar ta annabi adam da hawwa sai Allah ya watsar da mazaji da mata da yawa daga ciki sai ya ce wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah wanda kuke yin magiya a tsakankaninku da shi wato in mutum yana so ka bashi wani abu zaka jina maka dan Allah dan annabi ko da ma bai tsoron Allah ba ba ruwan shi da Allah bai sallah amma yake ya ce dan Allah a ruwa mana asiri ma'ana yayi magiya ya san aka sa Allah watakila dan dube shi to shine Allah ya ce wannan Allah da kuke yin magiya dan shi ku ji tsoron shi sai ce innallaha kana alaikum raqiba lalle Allah subhanahu wataala ya kasance mai kula da ayyukan ku ne ya kasance mai kallon ku ne dukkan abin da kuke aikatawa yana kallo sai Allah ya sake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku inda kuke imani da Allah ku ji tsoron Allah sannan ku fadi zance wanda yake madaidaicin zance yuslih lakum a'malakum Allah zai gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma zai gafarta muku zunubanku wa man yuti Allaha wa rasulahu Allah ya ce duk wanda ya bi Allah kuma ya bi manzon Allah faqad faza fawzan azima Allah ya ce hakika ya samu babban rabo rabo wanda yake mai girma to malam bayan ya kawo wannan ayoyi sai ce amma ba'd bayan wannan yanzu kuma zai fara mana jawabi sai yanzu magana shi ta zo yace fa inna asdaqal hadithi kalamullah sai ce lalle mafi gaskiyar zance shine magana Allah duk wani zance da za a yi na duniya babu abin da ya kai magana Allah zama gaskiya wa khairal hadi kuma mafi alkhairin shari'a yace hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ita ce shiryar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sunna kenan ma'ana daga alqur'ani sai sunna sai ce wa sharral umuri muhdathatuha kuma mafi sharrin al'amurra shine kirkirarru daga ciki duk abin da ake na al'amari ko ma menene to kirkirarren abu daga ciki shine sharri sai ku gani kuna yin abun kuna zaman lahiya kuna abun daga baya sai a zo a kirkiro muku wani abu wanda a da babu shi to in kuka lura galibi abin da ake kirkirowa wannan abin sharri gare shi ballantana kuma a magana addini addini ya riga ya kammala kawai daga baya wasu zamana a daki su yi shawara su ya kamata a fara kaza shikenan kaga sun kirkiro wani abu to wannan abin sharri ne kamar yadda wasu suka zo suka kirkiro kaurin annabi wai ana yin maulidi ne aka yi maulidi akwai ranar menene akwai ranar menene to kuma yanzu wai akwai ranar kauri irin yanda aka ma mace ta aiwa a Hausa al'ada ake yin kauri na shehu shine wai suka wudu wata rana ita kuma ranar kaurin annabi saboda rishin mutunci ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka tattauna suka hudu rana suka ce ita ce ranar kaurin annabi sai su kira mutane ayi abinci abada to wai sai suka ce abincin wannan da aka yi na kaurin annabi duk wanda ya ci kai suka ce ba wanda ya ci ba ko kamshin abincin ya ji hancin ka kashi Allah ya gafarta ma to aina suka samu wannan kaga wannan kirkiraren al'amari ne to wannan sharri kenan kuma bid'a ce shine cewa kullu muhdathatin bid'a ko wani kirkiraren al'amari sunan shi bid'a kuma yace wa kullu bid'atin dalala kuma kowace bid'a ita kuma bata ce wa kullu dalalatin finar kuma kowane bata yana cikin wuta abubuwa ne masu tahiya aje sai malam yace ayyuhal ahul muslimul aziz kaji malam yace ya kai dan uwa musulmi mai girma wannan kalmai tana nuna maka cewa lalle wannan malami ne na salaf malami ne wanda yake kan tafarkin magabata kai ne zai ma wa'azi amma sai ya girma maka yace ya kai dan uwa ya kirayi ka da dan uwa saboda innamal mu'minuna ikhwa almuslimu akhul muslim musulmi dan uwa musulmi ne shi yasa yace ayyuhal akh ya kai dan uwa almuslim shi yace musulmi kuma sai yace alaziz mai girma saboda duk wanda Allah ya girmama shi da karɓar musulunci to ya samu girma mai wanda yake abin yabo sai yace hadhihi kalimatun mukhtasaratun wa muyassaratun sai yace wannan abin da zakka karanta kalimomi ne a takaice kuma a sauƙaƙe shi bayani aqidati salaf salih ahli sunna wal jamaa wannan kalmomin za su maka bayanin aqida ta magabatan ƙwarai sunni ahli sunna wal jamaa dan aka ce magabatan ƙwarai jama'a abinda ake nufi sunni ahli sunna wal jamaa za mu zo mu gani a gaba mallan zai zo ya ga mana in aka ce salaf salih me ake nufi da su in aka ce ahli sunna me ake nufi da su sai yace qad hamala ala jam'ihi wa kitabatihi ma ta'ishu al-umma al-islamiyyah al-yawma min tafarruqin wa ikhtilafi yace abin da yasa na rubuta na tattaro wanga abin na rubuta shi wanga littafin yace abin da na gani al'ummar musulmi tana rayuwa cikin shi a yau min tafarruqin na rabuwar kai wa ikhtilafin da sabani duk wanda ya kalli musulmi yau ya san akwai rabuwar kai da sabani a tsakanin su da ya kalli rabuwar kan da take cikin musulmi da sabani yace wannan abin shi ya jayo ya rubuta wannan littafi sai yace kuma wannan rabuwar kan da sabanin ya tamassala ni fil firqi al mu'asara suna nan cikin al firq sune gungu na kungiyoyi al mu'asara waɗanda suke na zamani wal jama'ati al mawjudati fi saha sannan kuma suna nan cikin jama'u da suka hadu suka yi gungu a cikin fage na da'awa malam yace kullun yad'u ila aqidati wa manhaji kowanne daga cikin wannan jama'a kowanne daga cikin wannan gungu yana kira zuwa ga aqidar shi yana kira zuwa ga tafarkin shi an kala qato su ce ku zo mu ne yan gaskiya an shi'a su ce ku zo mu ne yan gaskiya ɗan ɗariƙa su ce to mu ɗariƙan mu ƴan tijaniya a wannan ƴan ɗariƙa ne su ma su ce a mu ma ƴan ƙadiriya ne wannan kuma su ce a mu ƴan ahmadiyya ne wato abubuwan ga su nan shi ne ce kullun yad'u ila aqid kowa kira yake zuwa ga aqidar shi ku zo mu ne masu gaskiya wa manhaji da kuma tafarkin shi wa yuzakki jama'atu kuma kowa yakan tsarkake nashi in dan izala ne sai ya ce to in ba dan izala ba mai shiga aljanna in dan kabali ne yace haka nan in dan shi'a ne yace kai wannan kuyali su duk wuta za su alahirar mu ne aljanna to malam ya gani akwai hatsari a cikin al'umma ya kamata a bayyana ma al'umma menene gaskiya tafarki mu da musulunci menene aqidar magabatan ƙwarai wanda musulmi zai riko da ita ta kai shi ga tsira sai ce hatta ikhtalata al-amr wannan rabe-raben kan da kuma kiran da wannan mutanen suke yi shi ya jayo ikhtalata al-amr ala al-muslimin sai abin ya takule wa musulmi suka rasa ma wai su ya za su yi sai ce wa asbahu fi hayratin min amrin sai suka waye gari a cikin wato kunci na al'amarinsu. Su amatul musulmin ba karatun addini ba suka yi. To amma yanzu mutum yana jin radio an ce a ringa jin wa'azi. Su ɗan gidan radio in ka basu kuɗi hili zasu baka ba ruwansu. Ba ruwansu da aƙida kaya take. To wannan mai aƙida ya wa'azi shi kuma yana gida kamo radio ya ji. Wannan malamin ya ƙare gobe an sa wani malami daban aƙidar shi ba irin na jiya ba. Shi ma ya yi wa'azin shi kuma yana gida ya ji. A kwana uku ya ji aƙida daban-daban kuma kowanne ya wa'azi. To shi da ƙarshe sai a sashi cikin haira. To shi ya ne wazi. Shi yasa za ku ga mutane masu zuwa wajen majalisin na malamai, za ka ga wani lokaci an yi tambaya. Sai ka ga a tambaya an ce wai an ji wani malami ya ce kaza. Saboda akwai bayan Allah masu shuraren radio, su ba su yi karatun addini ba. Amma sun yarda cewa malamai ba za su ci amana addini ba, sai su shurari malami. Alhali kuma a malaman akwai wanda ba na Ubangiji ba. Akwai wanda ba akan tafarkin gaskiya suke. Sai ce to sai suka samu kansu a wannan yanayi. Wai su man yatba'u ko kuma man yattabi'u wa za su bi a cikin wannan jama'u. Wa bi man yaqtulu kuma da wa za su yi koyi. Sai malam ya ce to walakin sai dai in ka ji ana wannan bayanin al'amari ya cakule sai kai an ce sai dai kenan akwai mahuta ko. Yace sai dai walillahi alhamdu wal minna da godiya da kuma tsarki sun tabbata ga Allah. Sai ce lam ya'ud ko kuma lam yu'damil khair fi hadhihi al-umma wa lam ya'dimul khair fi hadhihi al-umma wa lam yu'dam. Yace alkhairi a cikin wannan al'ummar ba a dauke shi ba kuma wasu ba su isa ba su dauke shi. Allah bai dauke alkhairi cikin al'umma ba. Dan wasu sun zo suna kira zuwa ga tafarki koda na banza ne ba akan gaskiya suke ba, ba su isa ba su dauke ainihin alherin da Allah ya sa a cikin al'umma yana nan. Ibi yace malai yace to ai abin da yasa muka faɗiya kanan la tazalu qa'ifatun minha mutamassikatun bil huda. Malai yace to ai ba zai yiwu ba a ce a cikin wannan al'umma ta musulmi dole sai an samu waɗansu jama'a wanda suke rike da shiriya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wal haqq suke rike da gaskiya ila qiyamis sa'a har zuwa tashin alqiyama kama akhbara bidhalika as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a cikin hadisi yake cewa la tazalu qa'ifatun min ummati zahirina ala al-haqq la yadurruhum man hadalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadhalik. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba zai taba yiwa ba a cikin al'ummata ba za su gushe ba waɗansu jama'a zahirina ala al-haqq suna nan a bayyana akan gaskiya ba za su kada kanta ba. La yadurruhum man hadalahum dan rishin taimakon mai taimako ba zai cutar da su ba, sharrin mai sharri ba zai cutar da su ba. Su dai suna nan akan wannan gaskiya duk rimtsi duk wahala ba za su kada kanta ba. Hatta ya'ti amrullahi wa hum kadhalik hasi al'amarin Allah ya zo suna kan wannan gaskiya. Malamai suka ce al'amarin Allah anan shine tashin alkiyama. Shi zaka ce wannan gaskiya as-sirat al-mustaqim tafarkin annabi ba zai gushe ba, ba zai goge ba har abu sa kawo. Sai dai kai da zakka bi in ka zo ka buru din shaydan ka kibin wannan tafarkin, amma shi tafarkin yana nan kuma kullun akwai malaman Allah. Sai dai na banzan su yi su yawa amma na Allah suna nan ba za su gushe ba har zuwa tashin alkiyama. Kuma malai ka hadisi annabi yake cewa wa qala sallallahu alaihi wasallam, wannan hadisi na farko da muka karanta hadisi ne wanda Imam Muslim ya rawaito shi. Wanga hadisi nabi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mathalu ummati mathalul matar la yudra awwaluhu khairun am akhiruhu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwatan kwatin al'umma tawa kamar ruwan sama ne, ba a sani ba farkon shi ne alkhairi ko kuma karshe. Yanzu jama'a an aka dubi ruwan sama, yanzu wanda ya je gona ya shibka ya binne sai ya komo gida ai zuwa zai adda alaka ruwan sama. To tambayar ita ce ruwan sama wanda za a yi na farko bayan shibka shine alheri ga shibkar da aka yi ko kuma ruwan da zai zo daga karshe wanda in an yi shi ne shibkar zata bada diya? Shi wancan ruwan farko shi zai fito da shibkar sai ta miƙe, shi kuma ruwan da za a yi da karshe shi zai ba shibkar ruwa sai ta bada diya. To wannan ne alheri a ciki, wanne ya fi wani alheri? ba a sani ba. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al'umma shi kamar haka ne, ba a sani ba farkonta ne alkhairi ko kuma karshenta. Anan ya kamata mu yi wata fadakarwa. Fadakarwa shine Annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin na daban yace khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafi alkhairin mutane, mafi alkhairin qarni shine qarnin da ne rayuwa a cikin shi, sannan qarnin da zai biyo baya, sannan qarnin da zai biyo baya. Malamai suka ce qarni shine shekara 100 cycle guda. Kiran shekara 100 na harko wanda suka rayu da Annabi sun fi kowa alkhairi a cikin musulunci. Wanda suka biyo bayan shekara 100 sun fi kowa alkhairi. Wanda suka biyo bayan shekara 100 sun fi kowa alkhairi. Shi yasa wannan shekara 300 na harko har duniya ta tashi sune as-salafus salih. Sune magabatan kware, duk abin da zakai addini sai an tambaye ka su me suka fahimta game da wannan. Saboda ba kai su fahimta addini ba. Annabi ya musu shaida sune mafi alkhairin al'umma. To yanzu Annabi ya ce sune mafi alkhairin al'umma. Anan kuma ya ce ba a sani ba al'umma shi alkhairin a harko yake ko a ƙarshe. Ya za a gama wannan abu guda biyu. Babu cin karo da juna. Sai malamai suka ce babu cin karo da juna. Wancan hadisin da Annabi ya ce alkhairin al'umma, suka ce yana magana ne akan al-afdaliyya, alkhairi ne na fadala. Ba wanda ya kai sa fadala a gurin Allah wa'innan mutane. Ba wanda ya kai sa daraja a wajen Allah. Wannan alkhairin kuma da Annabi yake faɗi a cikin al'ummar shi, shine alkhairi na zawwa da waɗansu ayyuka waɗanda za su taimaki addinin Allah. Haka yanzu akwai wanda zai zo yi ma addinin Allah wani irin gudunmuwa wadda take da tsananin ƙarfi, in ka kalle ta zaka gani taimako ne ga musulunci. Za mu ba da misali. Yanzu waɗancan mutane na farko su suka tattara hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama, suka tace su, suka huddo ingantattu, suka huddo waɗanda ba ingantattu ba, suka huddo a dasan ƙarya, suka ce wannan na ƙarya ne, an yi sance su. Su kuma na baya da suka zo sai suka tattaro hadisan wannan, suka haɗa su cikin littafi guda, sai suka rubuta. Yanzu sai aka huddo Sahih Bukhari misali. Kawai yanzu kai musulmi da ka tashi ga Sahih Bukhari, ga Sahih Muslim, hadisan da suke bayani akan alwala sai ka tai can ƙarshe farasa babi mai bayani akan alwala. Faji ta nawa ce da ka buɗe fajin da hadisin dai magana akan alwala. In Muslim ya kawo maka ya sauƙaƙe maka abu, ma'ana an kusanto maka da abu. Yanzu wannan ba alkhairi bane ga al'umma musulmi, alkhairi ne ga al'umma musulmi. Yanzu wannan littafin da muke karanta littafin aqida ne, malai ta tarwana aqidan magabatan kwarai, ta kumshi abubuwa da yawa ta bangaren aqida. Yanzu an ada ne ba a tattara ba suke a guri guda, yanzu malai ta tattaro mana alkhairi ne. Su da suka tantance suka kiyaye wannan aqida alkhairin su kenan. Su kuma ƴan baya da suka hada ta guri guda suka hada mana alkhairi kenan. Yanzu wanda suka zo suke buga Qur'ani mataba'a ta Madina, wanda suke buga Al-Mushaf Al-Usmani, yanzu duk masallatai nan an ka duba ga sunan wannan Qur'an nan a Madina ake buga su, ake tura su duka kasashen musulmai na duniya. Ba alkhairi bane ba? Alkhairi ne, duk randa ka karanta sai sun samu lada. To amma a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam Qur'ani a cikin itace yake, a cikin takardu, a cikin watu, sai magabata suka tattara shi suka yi Qur'ani guda ɗaya tak. Su kuma yanzu da suka zo suka buga dubin nan ake tura kasashen musulmi, sai aka kawo Qur'ani ya kai talab 100 Niger. Saboda an san Niger akwai musulmi. Kai bari ma dai aka tai China, su wannan matbai suna buga Qur'ani na shinoci, ba buku jin larabci ba, Qur'anin gashi nan ku karanta da shinoci za ku amfana. Alkhairi, ma'ana wannan alkhairi ne mai dimbin girma. To shine anan malami suka fassara wannan hadisin da cewa alkhairi shi ake nufi anan. Wancan hadisin kuma da yake nuna falala, ana nufin falala da daraja a wajen Allah. Kinan babu cin karo a cikin juna. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da yazo kan wannan hadisai guda biyu sai yi wata magana mai muhimmanci. Sai yake cewa ai abinda wannan hadisin yake nufi shine a ƙarshen zamani za a samu waɗansu mutane waɗanda za su yaɗa alkhairi mai girma, har sai mutane sun ringa tsammanin to wai su yanzu wannan da su da mutanen da kai kai su alkhairi ne. Saboda alkhairin nas ya bayyana a cikin mutane, kowa ya gan shi. Sai ce wannan abin shine ake nufi, ma'ana mutanen ƙarshen zamani za su ringa mamaki su ringa shiga cikin cakulalle ne wai da su da ɗan hurko wahi wani alkhairi saboda alkhairin da suka zo da shi. Amma falala da matsayi a wajen Allah kowa ya san nada sun yi nan su ba ma wannan ba, ko kai yanzu da kai da kakanninka ai ka san kakanninka sun yi ka falala ba ai an ta yi nisa ba saboda kakanka ƙarya hudu yake zuwa sallah asuba kai koyan sai ka ji in limamin jiya yake ma sai ka bari yayi raka'a farko tukun hoto ai ba dai bane ba. To sai malam yake cewa min huna, yace daga nan ne wajaba alaina, ya wajaba mu musulmai a gare mu at-ta'aruf ala hadhihi at-ta'ifa al-mubaraka, ya kamata mu san wannan gungun wanda annabi yace har duniya ta nade akwai su suna kan gaskiya. Tunda kai ka san da cewa yanzu duniya kowa kira ki zuwa ka tafarke shi, to ya zaka ga gane wannan na gaskiya din? Shine malam yace wajibi ne a gare ka ka nemo su. Allati talzimu al-islam al-haq, wanda ita ce take kan musulunci na gaskiya. Alladhi ja'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wanda annabi mu yazo da shi. Wa tabbaqahu jilu sahaba, kuma sahabbai suka yi aiki da shi dan tsauriyan aiki. Wa tabi'in, da kuma tabi'ai. Wa tabi'in bi isani, da kuma tabi'ut tabi'i suka aiki da shi da kyautatawa. Ja'alana Allahu minhum, sai yace Allah ubangiji ya samu daga cikin su. Sai yace wa hasharana fi zumratihim, kuma Allah ubangiji ya tada mu a cikin dandazan su. Allahumma amin, Allah ubangiji ya samu daga ciki. Sai yace wa hadhihi aljama'a hiya firqatun najiya, wannan jama'a kuwa da ake magana ita ce sune alfirqatun najiya, jama'a waɗanda suke kubutattu tsirarru waɗanda suka tsira. Wa ta'ifatul mansura, sune gungu wanda suke abin taimako, suke samu taimakon Allah subhanahu wataala. Wa tusafu hadhihi alfirqa, malaci ana siffanta wannan kungungu wannan jama'a bi ahli sunnati wal jama'a, ana ce musu ahli sunna wal jama'a. Abun mamaki shine yanzu a wannan zamanin sai ka samu wani dan yi shigo cikin mutane in ka ce mashi ahli sunna ne sai ce ni ba wannan cikin wannan abun nan, saboda jahilci jama'a. In ka ce mashi ahli sunna ta ka ni ba a cikin nake ba wadani alhali ni ake nufi da ahli sunna shi bai sani ba, da ya sani da ba zai ce ba wanda shi. Sai malam yace wa ahlul hadith, kuma ana ce musu ahlul hadith. Yanzu mu anan galibi ana ya shahara ana ahlus sunna ko ahlus sunna, wannan shine shahararren ya fi kowanne shahara. Amma a wani guri watakila in ka ta sai ka ji an ce ahlul hadith, sune ahlul hadith ma abota hadisi, sune duk abin da ka wadi sai a ce a yaya annabi ka hadisi, sune ahlul hadith. Eh sai ce wa ahlul athri wal ittiba, kuma sune ahlul athri wal ittiba, ana faɗi musu wannan sune. Menene ahlul athar? Sune waɗanda suke bibiyan abin da yazo daga magabata, wal ittiba kuma sai su bi wannan abin da yazo. Ya zo daga magabata suna yin sallah ta dare raka'a kaza, to su ma sai su bi tunda ya tabbata. Sannan kuma malam yace wa hum man kanu ala ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallama wa ashabu radiyallahu anhum ajmain, yace kai bari in gaya maka gaba daya ba sai ka sha wahala ba, ko da kana so ka gane su, su ne waɗanda suke akan abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya addini da shi, kuma sahabban shi suka yi aiki da shi na addini gabaki ɗayan su. Duk abinda annabi ya addini da shi sahabbai suka yi addini da shi, in dai yau kana addini da shi to ka shiga cikin waɗannan mutane. Ba sai ka kira kanka ba dan izala, ba sai ka kira kanka ba dan dariqa, wannan dukan musammayat ne la tufidu shay, ba wani abu bane ba, kawai so ake ka bi abinda annabi ya addini da shi, sahabban shi suka yi addini da shi, shikenan ka kare. In ana so a kira ka ahlus sunna, in ana so a kira ka minini, shikenan kai dai ka bi wa'inda ita ce firqatun najiya, wanda suke kan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da magabata sune tabi'ai da sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam. Kenan yanzu anan malam ya kore maka sunaya al-musammayat, ko an kira ka ko ba a kira ka ba, in dai ka tabbata addinin da kake irin na annabi ne, irin na sahabbai ne, to shikenan ka shiga ciki, ko ba a saka ba ka shiga, ko an saka ko ba a saka ba kana ciki. Sai malam yace min hadhal mantalaq al-jalil, sai ce daga wannan matashiya mai girma asra'tu, malam yace sai ne gaugawa kajuha, yace sai ne gaugawa fi talkhis hadhal wajiz, sai ne gaugawa sai ne yunkura sai ne takaita wannan takaitaccen littafi. Min kitabi al-kabir, daga littafi na babba, ashe malam yana littattafai banda wannan. asalin littahin nashi babban littahi ne sunan shi al-muyassar fi aqidati salafus salih shine asalin littahin al-muyassar fi aqidati salafus salih yace daga ciki ne sai yayi resume din shi takaita sai hudo wannan littahi al-wajiz fi aqidati salafus salih dan saboda al'umma su fa'idanta sai yace alladhi staiqaituhu min kutubi a'immati salaf al-izam sai yace kuma littahin nawa ha abin da yake ciki na ciro shi ne daga littattafan malamai magabata na ƙwarai masu girma al-mashhuri lahum bil adala wanda aka yi musu shaidan adalci wal ilm aka yi musu shaidan ilimi wattiba'i sunna aka yi musu shaida suna bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal imamati fiya kuma aka yi musu shaidan su a wajen bin sunnan malimai ne yace daga cikin littattafan su na dauko allati istaqawha min hadi annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma littattawan nasu sun dauko ne daga shiryarwa annabi sallallahu alaihi wasallam kabiran an kabirin daga malami zuwa malami har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine musulunci jama'a silsila malami ya dauko daga malamin shi to shi malamin nan shi ai na samu daga malamin shi in ka bibi silsilar sai kaga ta kai ga sahabi daga sahabi kuma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wa haristu an yakuna hadha alwajiz bi ibaratil mujaza nayi kokari ce a wannan dan littafin nawa in kawo maganganu waɗanda suke takaitattu ban tsawwala bane bayani dogo sai ce wa usulun wadi kuma nayi amfani da usulubi yanayin karatu yanda yake a bayyane kowa zai iya ganewa muyassarin kuma yace mai sauki ma'al iltizami bil alfaz ash-shari'a yace tare da nan lazimta wa kaina lafazza waɗanda suke na shari'a bisawa ba shari'a musulunci al-ma'thura an a'immati salaf wa inda aka samu daga limammai magabata qadar al-imkani ce daidai gurgudu nayi wannan a cikin wannan littafi sai ce li yastafida minhu kull qari dan me yasa nayi wannan ce dan kowane mai karanta littafin ya karu in ya karanta wa khususan annashi'una min abna'i sahwati al-islamiyyah al-mubaraka yace musamman masu tasowa daga cikin ƴaƴan al'umma musulmi masu albarka kaji sai musamman masu tasowa ma'ana yara matasa jama'a soyayya muna karanta littattafai sai mu ji an ce littattafai aka ma yara yanzu ku duwa ga Ishmawi tai al-Gilman yayi littafi ne saboda Gilman ne al-Gilman shi kuma a larabci aka ce gulam kamar yana nace ya gulam sanmilla shine yaran da bai kai ba yana cikin marhalat at-tamyiz daga shekara 7 zuwa 10 shine gulam sai ga malamai sun yi wani katsan littafi sai a ce wani littafin a rubuta shi dan yara su amfana in ka zo da magana sai ga littijawa har da wurin su suke karanta shi ma'ana tsarin mu ba ruwan mu da karatun addini shine babban matsalan saboda addinin ba gaban mu yake ba musuluncin namu dai Allah ya datar da mu dai sai yake cewa to khususan annashu'un musamman masu tasowa daga cikin ayyan musulmi wa yakuna aunan li tahsili mujmal aqidati salafus salih sai ce wannan littafin na rubuta shi dan ya zamanto makama wanda zata taimaka a fahimci gamsar shiyan aqidar ta magabatar da ƙwarai da mi da mi ta kumsa li shababil mustaqim wal muhtadi ga matashi wanda yake ya kama hanyar tsira kuma ya kama hanyar shari'a a da a bace yake musamman da ya buru din duniya yanzu kuma sai ya gano gaskiya yanzu da yawa daga cikin mutane a da zaka gani ba ahli sunna ne ba amma yau da gobe sai ce kai ni wa na gano mutanen nan akan gaskiya suke sai ka fara ganin shahar ya fara sake masallaci da masallacin su Fatiha da kyal ake kaita da limamin nasu da watiyar da kyal tana jan shi yana janta yanzu in ya gano sai to na ga wancan masallacin limamin sai yayin watiyar da kyau bari in saki da kadan kadan sai ga ya komo ahli sunna to irin wa'annan su ya kamata su fara sanin wannan littafin na aqida inji malam saboda in suka ji wannan aqida aka ba su wannan aqida roma aqida ya shiga kwallon su to shikenan babu yanda za a kuma girgiza su saboda jama'a aqida in mutun ya shata fa to insha Allah ya kare da wani abu na wani rudin duniya da zai zo komi zai zo maka a wannan duniyar sabo kaga hankalin ka kwance ba abin da zai tada maka hankali ba a zo maka da wata shubha yanzu shubha nawa take tasowa a addini ai kaza ya halatta kaza bai halatta ba ai ta magana daga ka shiga Facebook TikTok ina ne sai ga ana ta magana malamin wani ya ce kaza malamin wanda ya karanta aqida sai ga hankalin shi kwance sai dai in ya kallahi ga da kai sai ya wuce to ita aqida tana da muhimmanci sai malamin yake cewa wato bi suratin shamilatin wa miyassara kuma nayi shi ne wanda da yanayi wanda yake gaman me komi he da na kawo a cikin littafin abin da shaya aqida kuma muyassara sai na kawo shi a sauƙaƙe sai ce li anna ilmul aqida dan saboda shi ilimin aqida ashbah bi silsilatin marbuta ba'dha bi ba'd yace ilimin aqida yayi kama da sarka wanda take hada da juna in ka kalli jerin sarka zaka gani dace cikin juna dace cikin juna haka sai to ilimin aqida haka yake daga nan zuwa nan zuwa nan haka kake yin ilimin aqida fa idza lam yaf'al muslim al aqidata mujmalan yace musulmi in bai fahimci ba al aqida agamanta gaman mai aqida an baka fahimce ta ba yace la yastati'u isti'aba ajza'i wa tafasila yace abubuwan da ta kumsa a cikin ta kuma ɗan guntaye babu yadda zaka iya fahimta su menene yake nufi da wannan misali yanzu misali a cikin wannan lakwal inda muke karatu ga masallaci go akwai class nawa gare ta akwai hilin balo akwai administration akwai gidan mai gadi da sauransu abubuwan da suke cikin lakwal innan da yawa sai aka ce wannan lakwal sunan ta sai ejede ko kuma sai s zangu to yanzu in ka ce ma mutum ko ka gamu da shi a maradi ko a garasi dan Allah sai s zangu ta da magana da mi da mi adda kai a cikin ta mi zai ce maka in ya santa sai ce maka akwai kallasuka akwai kaza akwai kaza ya ga maka abin da suke ci to amma wanda bai ma san mu menene wata sai s zangu bai ma san ba ko wata sai s zangu a nan magana in ka tambaye shi kai wai cikin sai s zangu ta da magana da mi da mi adda kai abin da zuwa da ta maka to wai a ina ne adda kai mata sai s zangu ko dan garin nan ne ma bai ka taba garas wanda bai san lakwal in ba ka tambaye shi kai wai sai s zangu da mi da mi adda kai a cikin ta yace maka to ina ne sai s zangu mi san tabato taya za a iya san abin da yake ciki wanda bai san abu ba ba tambaye shi abin da yake ciki amma yanzu wanda san sai s zangu to ya san inda take sai kuma azo shin ya taba shigowa wataƙila wani ya san ta amma bai taba sai kawai ba kaga ba zai san abin da yake ciki ba amma ya san ta to shine yace wanda bai san abin da yake na gaman mu daga cikin aqida ba zai san kuma abin da aqida ta kumsa ba ɗan kananu kinan dole sai ka san sama sannan ka zo kasa a hankali sai ce walam udif shay'an fil kitabi min indi a cikin littafin wannan ban ƙara ba wani abu daga gare ni illa ma wajadtu anna al wajiba bayanahu wa tawdiyahu sai abinda na gani wajibi ne a ƙara bayani a ƙara haskakawa al'umma dan su gane wa unawwihu bi anni qad wada'tu fi akhir hadha al kitab sai ce kuma ina ƙara jinjina muku ina ƙara gaya muku cewa a ƙarshen wannan littafin na dora qa'imata lil masadir na dora qa'imata masadir al masadir sune maganganun da ya rubuta a littafi shi a ina yaje dauko su malai ce ya dauko qa'ima a ƙarshen littafin ka duba duk abin da ya kawo na magana sai ya gaya maka inda ya dauko ta kuma wannan shine al amanal ilmiya ko a cikin yaren bature akwai dura dotar ko in ka dauko abin mutum ya kawo ida gurin shi ka samu sai ce allati itamattu alayya fi idadi hadhal wajhi wa innal litafan a cikin su ne na dogara sai na rubuta wannan littafi sai ce wa khitaman yace daga ƙarshe ahmadullah jalla fi ula ina ƙara gode wa Allah wanda girman shi ya daukaka wa ashkuruhu ala tawfiqihi ina ƙara gode ma Allah akan datar wadda yayi mini li itmami hadhal wajhi har na ƙare rubuta wannan littafi in Allah ya ga dama in ya fara rubuta littafi zai dauki ran shi ba ida saba amma Allah ya bashi dama da lahiya ya rubuta ya ƙare shine shi kuma yake gode ma Allah wannan yake nuna maka cewa lalle ya cancanta a ringa gode ma Allah akan ni'imomi din ni'imar da Allah ya maka ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala sai malam yace wa arshuhu ta'ala an yushima hadha al-bahth al-mutawadi' fi islahi ma fasada min aqaid al-muslimin sai yace ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan littafin nawa ya bada gudunmuwa wajen gyara abin da ya bace daga aqidin musulmi wa an yaj'alahu nafi'a lahum ina roƙon Allah ya sanya wannan abin mai amfani ne a gare su wadafi'an lirruju'i ila kitabi ina roƙon Allah ya sa wannan littafin nawa zai zamanto abin da zai tunkuɗa su zuwa ga komowa wajen tafarkin littafin Allah wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam da kuma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai malam yace kama ashkuru kullu man kana lahu fadlun alayya fi itmami hadha alwajiz yace kamar yanda nake ƙara miƙa godiya ta ta musamman ga duk wanda ya bada wata gudunmuwa wajen rubuta wannan littafi kaga ashe malamai su ba in su rubuta littafi ba zuwa kake ka shiga daki ka rubuta littafin ka sai ka hoto ka ce to jama'a na rubuta littafi a yada mana shi a in suka rubuta littafi zuwa suke wajen malamai su gwada shi mun karanta a cikin ɗaya daga cikin darussan da muka yi baya al-Imam Malik da zai rubuta muwatta sai da yake wajen malami malami a cikin malamai sai da yake wajen malamai 70 ya kai musu littafin yace da Allah a duba mana ga littafi ne kowanne daga cikin 70 yace wannan littafin yayi a yada shi sannan aka fara yada shi sai ce to shine ana yake godiya ga wanda ya bada gudunmawa wajen yada wannan littafin sai ce min ida'i ra'ayi sai ce tun daga wanda ya bani ra'ayi yace ina ga ya kamata kai kaza ra'ayi ne ko yace to ina gode mishi sai ce au muraja'atan ko kuma ya sake karanta littafin ya gani menene aka mance menene za a kara shine muraja'a malamai sukan yi wannan in ka rubuta littafi sai ka ga malamin da kai rada shi malamin ka sai ka bashi ka ce ga littafi na addu'a mana amana muraja'a shi kuma malamin ka ne ya yi ka sani sai duba littafin ni kaman ce sai ce a ya kamata ka ƙara kaza a ni kasa wanda bai kamata ka sai ce ka hudda kaza shine muraja yace su ma ina musu godiya yace au nasihatin ko kuma yayi mini nasiha akwai wanda shi ya karanta nasiha zai mace ka ji tsoron Allah ka ƙara tsarkake zuciyarka kai dan Allah nasiha ce malai ce to su ma bai mance da su ba ya gode sai ce wa fi muqaddimati yace daga cikin su wanda zan gabatar yace fadilatu Sheikh Saud bin Ibrahim Ash-Shuraib yace ina ambatan babban malami Sheikh Saud bin Ibrahim Ash-Shuraib shine Ash-Shuraib wannan malamin na harami Makka wanda galibi mun san karatun shi kuma muna ganin hoton shi yanzu ya tsaye daga yin sallah a masallacin harami na Makka daga an ce su dai sai a ce Ash-Shuraib to wannan babban malami ne mai ilimin na fiqh kuma ilimi daga gare shi na aqida to yana ɗaya daga cikin waɗanda suka duba wannan littafin da malam ya rubuta shi shi fa malam a Turkiya yake amma da rubuta littafin sai da ya ce ya kuma sai ce ga littafin na rubuta ku duba sai ce ina gode ma wannan malami Ash-Shuraib sai ce wa fadilati Sheikh Muhammad bin Jamil Zino akwai wani babban malami shi ma a can Saudiya ana ce masa Sheikh Muhammad bin Jamil Zino yace shi ma ina gode mishi yace allazani tafaddala bi qira'ati alkitabi wa taqdimiha wa innan guda biyu sun karanta littafin nawa kahin a fara yada shi kuma sun yi mishi taqdimi akwai abin da malamai suke ce ma taqdimi in ka rubuta littafi yanzu kamar ni in rubuta littafi misali sai in tai wajen malami na in ce malam na rubuta a mini gabatarwa shi kuma malami sai ya rubutu dan kadan ko a page guda ko a rabin page sai ya ce to wannan littafin da wani ya rubuta na karanta shi na gani abin da yake cikin shi akwai anhwani Allah madaukakin sarki yasa amfana ya cancanta a karanta shi saboda haka Allah mishi tawfiki Allah yasa alkhairi a cikin abin da yi kuma Allah ya datar da al'umma musulmi to yanzu wata kila wani wanda zai karanta littafin shi ya rada wancan malamin kai kuma bai san ka ba ta kila amma daga ya ga taqdimi yace wannan malamin kamar ya jaza mishi ya halatta wannan littafin a karanta shine taqdimin da malamai suke to wannan malamin wanda suka yi ma wannan littafin nashi taqdimi wajen malami 20 ne suka ce wannan littafin yayi to kaga lalle abin ne tattara na aqida abu ne mai kyau daga cikin su akwai wannan biyu Sheikh Muhammad bin Jamil Zino da kuma Sheikh Saud bin Ibrahim Ash-Shuraib sai malam yace haza huwa juhudul muqil sai yace wannan littafin gashi nan a gaban ku yace shine dan kokari na wanda nayi dan kadan shi ko gani yake kokari ne yayi kadan amma mu mun san da cewa abin da ke cike babban abu ne sai ce wada'atuhu bayna yadayka qaida kai yace na ajiye shi gashi nan a tsakanin hannayenka kai mai karantawa fa in asabtu fa minallahi wa'd yace in na dace daga Allah ne yace wa huwal muwaffiqu subhana kuma Allah dama shine yake datarwa wa in akhta'tu fa min nafsi wa shaytan yace in kuma nayi kuskure daga ni ne kuma daga shaytan kun ga magabata kai tsaye bai dora ma ba shaytan kai tsaye ya hudda kanshi sai ce daga ni ne kuma daga shaytan kenan shaytan ne mun waswasi ni kuma sai na biya shi sai aka samu kuskure wannan tawazu ce ta malamai sai ce wa inni amulu mimman yajri fihi ma khazan dan Allah mu ji wannan magana wa inni amulu mimman yajri fihi ma khazan yace ina roƙon ina roƙo ina magiya duk wanda ya karanta wannan littafin a cikin karatun sai ya gani wani guri wanda ya kamata a ce an sake duba lamarin nan akwai kuskure a ciki yace Allah ya bakhala alayya bin nasah kai mun ruwan nasiha yazo ya ga mani ni kuma zan gyara wannan tawadu ce ta malami kuma mun ga ki ƙara tabbatar maka da cewa malami ne na sunna malaman sunna su suke wannan abu ya rubuta amma tsoro yake har yanzu akwai kuskure duk da wannan malaman 20 da suka karanta suka ce yayi har yanzu tsoro yake a samu ne zai ƙara karanta ya gano kuskure shi yasa yake roko in ka karanta ka gano kuskure ko a da magaram kake kakka mishi ruwan nasiha yace kawai mishi nasiha shi kuma zai dauka sai ce as'alullah ta'ala ina roƙon Allah subhanahu wata'ala an yaj'ala amali khalisan liwajhil karim wannan babban magana ce yace ina roƙon Allah ya sa aiki na nayi shi saboda shi shi kadai ikhlasi kenan wanda duk aikin da ya rasa ikhlasi kuma babu inda zai samu shiga wajen Allah komai sai kai nan Allah zai samu shiga sai ce wa an yataqabbalahu minni ina roƙon Allah ya amsa mini wannan aikin wa yanfa'a bil muslimin ina roƙon Allah ya amfanar da al'umma muslimi wa abrau ila Allah subhanahu wa ta'ala mimma khalafa kitabu yace ina barranta daga abin da ya saba ma littafin Allah koda kun gani a cikin wannan littafin na wani abu ya saba daga littafin Allah sai ce to ina barranta da shi ba ni ba shi wa sunnati nabiyyi in kun wani abu ya saba ma sunnan annabi ba ni ba shi wa fahmu salafus salih da kuma fahimtar magabatan kware kun ga su malamai na kirki kullun ta suke fahimtar magabatan kware ba fahimtar su ba amma ka tambayi malami sai ce maka ina ganin Allah ga ta malai haƙuri da kana ganin yaya su wa'incan suke gani shine gaskiya sai ce to duk abin da ya saba ma fahimtar su ma ni ina barranta da shi ba ni ba shi fa in waqa'a zalika minni yace kai in ma kun gani a cikin littafi na wani abu na saba ma qur'ani sunna ko fahimtar magabatan kware ya abku faqad waqa'a bi ghairi qasdin yace to ya abku ne ba tare da sani na ba kuma ba haka nake nufi ba sai ce wa ana raji'un anhu kuma yace nayi taraji'i na dawo daga kai shi menene taraji'i kai wata magana daga baka ranar kuskure sai ka dawo ka ce wannan magana ka janye ta yace to ko ka karanta a littafin shi wani abu da ya saba abu ukun nan qur'ani sunna da fahimtar magabatan kware yace ba shi kuma yayi taraji'i ya dawo daga wannan abu fi hayati yace kai ko ina raye ne na dawo wa fi mati ko bayan na mutu ne ku sheda in dai an gano to na dawo daga wannan magana sai ce wallahu yashhadu ala ma aqul kuma wannan abin da nake faɗi yace hazziciyata haka nake faɗi kuma Allah sheda wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kuma ya ubangiji kai salati akan annabin mu da kuma yallan gidan shi da kuma sahabban shi gabaki daya malam anan ya kawo ƙarshen muqaddima insha Allah kenan Allah kai mu sati mai zawa zamu fara da karatun littafin gadangada inda malam ya fara da ta'riful aqida me yake nufi ma da aqida tukwana kayan kai karatun aqida kamata ka san menene aqida daga ita ya fara kamar yadda na faɗi muku da mamalan yayin karatun menene aqida menene nake cewa salafus salih kuma su wane ne ahlus sunna wal jamaa duka yayi bayani sannan ya shiga cikin wannan litafi abinda muka faɗi ya zama daidai Allah subhanahu wataala ya bamu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk